the summer day. Ina ina, ina ina, ina ina, hawe mata, ina ina, ina nema ki na kasa bachi, na kasa chingpenchi, kulum ina tani, ya usheni zana kenki, na kasa bachi. Setting a pinchy, bloom peanut, honey, your shin is on a canky. Can I kick a jar? So, Tia, not a while. How are you gonna spawn? Let's get a yarn. Can I kick a jar? So, Tia, not a while. How are you gonna spawn? Let's get a yarn. Can I be Zuciya ta tana da rauni ki san da cewa na rasa ki zan shiga damuwa ki san da cewa zuciya ta tana da rauni ki san da cewa na rasa ki zan shiga damuwa ga soyayya ta ki karba a dare idan zaki kwanta ki tunani kar da ki manta ni baki so na ki karba a dare idan zaki kwanta ki tunani kar da ki manta ni ko na mutuma ki tunka tunani ki tunka tunani ki tunka tunani ko na mutuma ki tunka tunani ki tunka tunani ki tunka tunani kina ina
Mega Mix.